إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبود غوديا sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwarmu da saduwarmu a wannan masallaci na Al-Firdaus dake wannan unguwa ta Sabon Gari a garin Damagaram jihar Zandar Jamhuriyar Niger a wannan marece na ranar Juma'a daren Subdu 26 ga watan Zulhijja wata na 12 a cikin jerin watanni na musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 12 ga watan 6 2026 miladiya cikin ikon Allah subhanahu wataala da ganin damansa da sauƙaƙewarsa da kaddarawarsa za mu ci gaba da karatun littafin Hisnul Muslim min azkaril kitabi was sunna muna cikin babi na azkaru sabahi wal masa kuma mun tsaya a addu'a ta 11 a cikin wannan babi yau insha Allah za mu tashi a addu'a ta 12 shine bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim me da muka saba kenan da farko za mu karanta tare in yaso kuma daga baya sai mu yi bayanin sharhin addu'a kenan insha Allah yana yanzu zamu karanta tare bismillahil ladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim wannan zikiri na 12 arwaito shi ne daga sahabi Usman bin Affan radiyallahu anhu Usman bin Affan shine khalifa na uku daga cikin jerin khalifofi na manzo Allah guda hudu wanda yake ce musu khulafa'ur rashidun khalifofi shiryayyu wanda kuma yana daga cikin al-ashratu al-mubashsharuna bil janna mutum goma da aka masa albashir da aljanna kuma siriki ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya armi ayyan manzo Allah guda biyu ya armi da farko ruqayya da Allah ya mata rasuwa kuma manzo Allah ya arma masa ummu kulsum da wannan ne ake mai malagabi da zinnurai ma'ana ma'abocin haske guda biyu saboda ya arma ya'yan manzo Allah guda biyu to wannan sahabi Usman bin Affan Allah kara masa yarda shi rawaito wannan zikiri wanda Usman bin Affan kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah tabbata gare shi ya ce man kala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marratin bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un bil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim lam yadurruhu shay'un wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi hadisi mai lamba 2588 kuma Tirmidhi ma haka ya fitar da wannan hadisi da Ibn Majah da kuma Ahmad bin Hanbal. Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihu Ibn Maja a cikin mujalladi na biyu shafi na 332. Haka Allamatu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ya inganta sanadin wannan hadisi a cikin Tuhfatul Akhyar shafi na 39. Kenan dai hadisi ne ingantacce. Usman bin Affan yake cewa manzo Allah tsira da munci Allah tabbata gare shi ce duk wanda ya wadi wannan zikiri so uku da sahe so uku da marece lam yadurruhu shay'un ba abin da zai cutar da shi ko mutum ko aljan ko wata dabba duk wani abu mai cutarwa manzo Allah ce ba abin da zai cutar da shi menene mutum zai ce bismillahil ladzi la yadurru ma asmihi shay'un fil ard wala fis sama wa samil alif salasa marrat kidan da sahe so uku da marece so uku in dai kai haka manzo Allah ce to ba abin da zai cutar da kai kenan wannan rigakafi ne da kariya daga manzo Allah akan mi sharrin komi mudiba adda in kace bismillahi ma'ana bismillahi astaizu da ai da sunan Allah ne nake neman tsari ma'ana ina neman tsari da sunan Allah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ard wala fis sama wanda duk wanda ya ruko da sunan Allah subhanahu wata'ala babu abin da zai cutar da shi wannan abin a sama yake ko a ƙasa idan kaga in ka nemi tsari da sunan Allah to manzo Allah ce duk wanda ya nemi tsari da sunan Allah to babu wani abu babu wata halitta wadda take sama ko ƙasa wadda za ta iya cutar da shi wa huwa samiul alim kuma shi Allah as-sami'u ne ma'ana mai ji ne jin Allah ya lwaci komi da kowa Allah yana jin kowa yanzu kaga magana da nake yi Allah yana jina wani ma haka kuma yawan magana da za a samu ɗan adam suna yi a lokaci ɗaya baya kawo rudani a wajen Allah kai yanzu aka zo aka tsaya ma mutum biyar suna magana a lokaci ɗaya ai kaga za ka samu rudani to amma shi Allah subhanahu wataala diyo maganganu da ake yi a halittun sama da na ƙasa baya basa cakuɗe masa basa haifan masa da rudani to Allah shine mai shi ma'ana jin da yake ya yalwaci komi da kowa al-alim Allah masani ne ma'ana yana sane da komi dukkan halittunsa na sama da ƙasa da wanda suke a zahiri da batini ma'ana Allah yana sanar da komai duk abin da yake faruwa a duniya sama da duniya ƙasa ba abin da yake boyuwa gare shi to wannan zikiri manzo Allah ce duk wanda ya faɗe shi mudi ba ta kai kana neman tsari da sunan Allah wanda duk wanda ya riko da sunan Allah ba abin da zai cutar da shi a sama ko a ƙasa kuma haka ne duk wanda ya riko da Allah to ba abin da zai cutar da shi saboda Allah ne shine ai ya halicci dukkan komai yasa a cikin suratul nasi ai mun gani suratul falak da in kace min sharri ma khalaq Allah tsare ka daga sharrin dukkan abin da ya halitta ma'ana duk halittar da take cutarwa wa halice ta Allah to Allah yana da iko ya kare ka daga cutarwa wannan halitta to shi yasa kenan wannan zikiri murke shi mu ringa yi kakka sake kai sakaki da sai ba kai ba wannan so uku da marace so uku to Allah zai tsare ka daga sharrin komi ba ruwanka eh kaje ka sa laya ko wani kiri ko wani abu in kai wannan shikenan ka huta mu manzo Allah abin da ya bamu azkara ne in kai addu'a shikenan duk wani sharrin wani boka ne matsahi ne aljini ne shi yasa an kana azkar ma kowani ma ya tsoratar da kai ya ce ma zaka gani sai ba abin da zaka gani sai alkhairi tunda me kai kai riko da Allah kana ambatan Allah kuma Allah da yake tsarewa yake karewa shi yace idan kai wannan din zai tsare da haka kenan sai mu riko da wannan shi ne zikiri na 12 a cikin wannan babi sai zikiri na 13 shine raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya sai mu karanta raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya shi kuma wannan zikiri na 13 an samu shi ne daga sahabi Saubanu bin Bujdud radiyallahu anhu wannan sahabi Saubanu bin Bujdud Allah ya kara masa sirra kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce ma min abdin babu wani bawa yaqulu da zai ce kulla sabahin wa kulla masa'in raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyya illa kana haqqan ala allahi an yuridiyahu yawm al qiyama wannan hadisi imam ahmad ya fitar da shi da imam an-nasa'i da abu daud da tirmizi abu daud ya kawo hadisi mai lamba 5072 Tirmizi kuma hadisi mai lamba 3389. haka Allamatu Abdulaziz bin Abdullah bin Baz ya inganta shi a cikin littafin shi na Azkar Tuhfatul Akhyar hadisi mai lamba 39. Manzala sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi yake cewa wanda aka rawaito daga sahabi Sauban bin Bujdud shi wannan sahabi yake cewa manzo Allah ya ce ma min abdin babu wani bawa da zai ce kulla sabahin a kowace safiya da kowace maraice da kowane yammaci so uku raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya illa kana haqqan ala llahi faci ya kasance haki ne akan Allah an yurdiyahu yawmal qiyama akan zai yarda da shi ranar tashin alkiyama ma'ana falalar da mutum zai samu yayin da wannan to Allah zai yarda da kai ranar tashin alkiyama ma'ana manzala ce haki ne ma'ana Allah ya wajabta ma kansa cewa duk wanda yake fadin wannan zikiri so uku da sai so uku da marece to Allah zai yarda da shi shi kuma duk wani bawa musulmi da ba me yake nema yarda Allah wa ridwanu minallahi akbar Allah ya ce yarda Allah ma hata fa aljanna dadi inda manzala sallallahu alaihi wasallama kuma da ya tabbata cikin hadisi cewa idan ai aljanna suka shiga aljanna Allah zai ce kuna buƙatar ƙari ne sai su ce ya Allah ka tsiratar daga huskokinmu daga wuta ka haska huskokinmu ka samu aljanna ka mana duk wata ni'ima to kuma me zaka mana ƙari sai Allah subhanahu wataala ya ce wa hilla lakum ridwani fala asqatu alaikum abadan yace to daga na halatta muku yarda na ba zan yi hushi da ku ba har abada ma'ana yarda Allah hata kuma aljanna dadi shi yasa maliman tafsiri suka ce duk inda Allah yake kawo ziyada ma'ana ƙari da zai mai aljanna abu biyu ne ko dai yarda ko kuma mi ganin Allah da ayin aljanna za su da Allah yake cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira ina wa'annan abubuwan guda biyu sun fa aljanna dadi da za ta bika wasu ababe ne wanda suka fa aljanna a gurin Allah subhanahu wataala shine samun yarda Allah ta fa aljanna kamar da ya tabbata hadisi haka nan kuma ganin Allah subhanahu wataala shi kanshi ya fa aljanna to shi yasa a wannan zikiri manzo Allah ce duk wanda ya faɗi wannan zikiri Allah zai yarda da shi kenan kaga fa kowanne bawa yana neman yarda Allah sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ba mu labari radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi shi yasa wasu tun a duniya Allah ya musu albashir da aljanna to kai kuma yanzu ba amma albashir da aljanna ba saboda ba a yi wahayi to amma in dai ka samu yarda Allah ba bukata ta biya Allah ya ma gidan dogo wanda bahaushe yake cewa Allah maka gidan dogo sama ya'ya kasa ya'ya tsaki ya'ya ma'ana Allah ya soka Allah ya ma gaman katar da haka kenan ya murike wannan zikiri mu ringa shi da sai su uku da marci su uku fasarar shi shine raditu billahi rabba na yarda da Allah a matsayin ubangiji wanda ya halice ni wanda yake mulkata kuma wanda yake sarrafa al'amurana tunda ar-rabb shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir al-khaliqu wanda ya halice ka al-maliku wanda yake mallaka ka al-mudabbir wanda yake gudanar da al'amuran rayuwarka gabaki dai Allah yake gudanar da ita da haka ka yarda da Allah shine ya halice ka shine yake mulkarka kai mallakin sa ne kuma ka yarda da Allah subhanahu wataala shi yake gudanar da al'amuranka shi yasa mi duk abin da kaga ya same ka a rayuwa to Allah ne ya ga dama ya tsara ka kai hushi kada kai bakin ciki tunda shi yake gudanar da al'amuranka kuma mulkin sa ne kai yana iya dora ma rashin lafiya ka kai bakin ciki yana iya jarabta ka da wani abu wanda ranka bai so ba to duka mi saboda kai bawan sa ne mallaka sa ne yana da ƴancin ya yadda yake so da kai to dole ya bawa ya yarda da wannan raditu billahi rabba na yarda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dina na yarda da musulunci a matsayin addini ana addinin da zan bi shine addinin musulunci zaka bi koyarwa addini duk abin da addinin musulunci yazo da shi to ka yarda kuma ka gamsu kuma ka yi alfahari da wannan kada ka ringa kallon koyarwa addinin musulunci a matsayin kauyanci yanzu akwai mutane da zaka musulmi ne amma zaka ga koyarwa addinin musulunci wanda aka samu ta daga Allah da manzansa amma yana ganin kauyanci misali yanzu mutane gani suke wa a ganka ma yanzu kana zuwa makaranta da kura ka yi karatu koyon katun kura ne gani ake kawo kauyanci sai sa zaka ga wani hakkun yake yi wani zaka ga in zai zo makaranta qur'ani malibi shi yake ko sai aliyu ko samu wani dan karamin sai aliyu ma'ana kun yake shi ko kuma kaga ya bar kayan nashi a makaranta in ya zo makaranta in yayi karatun ko shi gidan dan gani yake abu kanshi su ganshi ya dauko qur'ani kunya ce ko ya dauko littafin hadisi ko fiqh ko sira zaka ga ana mai wani dariya ana ganin kamar shi har yanzu bai waye ba ko har yanzu bai wuce ba matakin zuwa makaranta ba kaga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimin addini dole ne farilla ne to amma zaka ga mutane yanzu hakunya suke yi in za su je yanzu wani daidai da makaranta in zai yi ko wajen wa'azi sai yayi zalle-zalle dan ka a gane shi saboda gani yake in aka ganshi kamar abun kunya ne haka kuma kaga mutum yana zuwa masallaci ko da yaushe yana yin sallah akan lokaci zaka mutane wa har ga ce kai wannan kafiya na cin zuwa masallaci ko kadiba ka gawa wannan Allah ne umarni a yi sallah amma zaka ga wasu in suka ganka kullun kana zuwa masallaci akan lokaci sai su ringa ta wannan yafiya na cin zuwa masallaci to haka kuma idan mutun ya siffanta da siffa ta addini misali ka tsaye da gemu ko aka ganka kana dangale wannan ka kona ko aka ga mace ta sa hijabi ko niqab zaka ga ana daukan ta kamar ta bata waye ba batta da miki da suna batta da ita ba ai zamani bace ba alhalin bariki da zamananci shine mika ba Allah da manzansa da haka ne ke zaman to mai bin koyarwa addinin musulunci da abinda Allah da manzansa suka ce ayi kai bana man cewa akwai wani ba Allah yake bada labari da manzon Allah Allah subhanahu wataala ne ya umarni a Qur'ani a cikin suratul nur yace ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha Allah ya ce ya koda da suka yi imani kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu ai hatta tasta'zinu he kunne mu izini kuma ku yi sallama ga ma'abuta gidan kago na cikin suratul nur ayata 27 a hadisi manzo Allah ya ce idan ɗayan ku zo zai shiga gida falyasta'zin ya nemi izini ai ya koyar da yadda ake neman izini ya ce idan ɗayan ku zo shiga gida ce assalamu alaikum a adkhul bace assalamu alaikum in shigo amma dama Allah ya ce kawai da yake gidan wata tantin shi kawai daga kowa da ya tsaya ce assalamu alaikum ya ce in shigo ma'ana da ya sallama aka ce wa alaikum salam sai ya ce in shigo daga ta ba kai kuma kai yanzu nadin ne ma za ka zo ka shigo ce ai manzo Allah ne ya ce ai ya shigo ce haba kamar abin su duk da ya ce manzo Allah ne ya ce wa haba to ai nan gidanku ne sai ka ce wani sai ka nemi izini ya ce a manzo Allah ne ya ce in dai za ka shiga gidan da ba gidanku ba ka nemi izini kadi to abin da zaka maki duk da ya ce musu manzo Allah ne ya ce a to ai kawai gidanku ne ba wani abu ne to kaga to yanzu wannan inda zai ci gaba da irin wannan abin in yazo har kaga an ga mai izgidanci ma da ba a ce mai cewa in shigo ko in yi sallama a ce kafin ma ce in shigo a ce shigo ko in shigo to kaga wannan duka bai dace ba ga musulmi dan haka dai wabil islami dina mutum ya zamanto ya yi rufa da addinin musulunci a matsayin addini kuma kana alfahari da shi kuma duk inda ka kasance ko ina ne kai alfahari da addinin musulunci za ku mutanen mu zaka ga in suka yi irin kasashen arna ko tura kaga mutum yana buya baya so nuna shi yana baya so nuna addini ko irin mahatta a ma'aikatu na yan bariki haka a biro biro zaka ga wani yayi sallama ma gani kewa abun kunya ne kawai yadin aka zo kawai kai dan tafe din nan ko kuma kawai ayi gaisuwa ta tura kawai bonjour sabawa ne amma yayi sallama gani ake wani assalamu alaikum gani ake kawai wani abu ne kadi ba ga sallama musulunci ce da haka kenan mutum yayi alfahari da addinin musulunci na gaba bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya kuma annab Muhammadu a matsayin annabi na don ka ce annab Muhammadu a matsayin annabi ka wanda Allah ya turo ma to ma'ana ka zama to mai koyi da shi saboda babu ma'ana ka ce ka yarda da annab Muhammadu a matsayin annabi amma baka koyi da shi yasa malamai suka ce alama ka yarda da manzon Allah kai koyi da shi in ka ga baka koyi da manzon Allah to baka yarda ma da manzancin shi ba tunda me yasa Allah ya turo shi ne domin ai koyi da shi la barkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu to kai ka ce ka imani da manzo Allah ko baka koyi da shi to kaga kenan an saba shi yasa al-qadi iyad a cikin littafin ash-shifa bi ta'rif hukukil mustafa yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnati yace alama soyayyar manzo Allah ka bi sunna shi yasa in mutun yazo ce mara son manzo Allah shi soyayya ba a baki ba ake gane ta ba a aikace ne ake gane in ka ce kana son manzo Allah to sai ajiba ga kana koyi da shi in kana koyi da shi ko baka ce ba kai masoyin manzo Allah ne wannan aikin da kake aikace ya nuna kai masoyin manzo Allah ne to amma in za ka zo ka cika gari kana mune masoyin manzo Allah amma sallar ka ba irin ta manzo Allah ba tsarkinka arwallarka aikin hajjinka kominka yayi hannun riga da manzo Allah kenan wannan ba shi bane alamar soyayya ba da haka kenan ya zamanto ka yarda da manzo Allah matsayin annabi shine kai koyi da shi a cikin dukkan ababanka a cikin aqidarka a cikin mu'amalarka a cikin ibadarka a cikin zamantakewa komi kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah ya koya mana komi bangaren mu'amala da ibada da bangaren abin da ya shahi halayya da dabi'u komi ya zamanto kana koyi da manzo Allah to wannan shine idan mutum yana karanta wannan zikirin yana halarta wannan ma'anoni a zuciyar shi to insha Allah ranar tashin kiyama Allah zai da kai saboda a zuciyarka ka kudace ka yarda da Allah matsayin abin bauta musulunci addinin da zaka bi manzo Allah wanda zaka yi koyi da shi a cikin addinin musulunci wannan shine zikiri na 13 zikiri na 14 ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn sai mu karanta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وانا ذكري نبو مشاهد أتهم أذكار السباي والمساء أرويتو شنيدة قبابان صحابي أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه. أنس بن مالك الله كرم سرداك تيوى سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أنزاء الله صلى الله عليه وسلم يقول لابنته فاطمة يناتيوى قئيس فاطمة يتي يا فاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي كل صباح وكل مساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وعند إمام الحاكم يروي توان حديث أتكين المستدرك ناسا كما الباني هكا يكاش أتكين سهي والترغيب والترهيب حديث ملنبا دلي شدة ده مسنده بسيسا سنكتكت حديث نينغتتي Anas dan Malik Allah kara masa da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga Isa Fatima ya Fatima ya ce ya ki Fatima ma yamnauki mi zai hana ki an tasma'i ma usiki bihi kiji abin da zan miki wasiyi da shi an taquli kull sabahin ki fadi a kowace safiya wa kull masa'in da kowani marici ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Idan ka ga wannan zikiri manzo Allah ne koya ma Isa Fatima yace ta zaman tu a kullun da sahe da marici tana karanta wannan zikiri so dai daya shine yace kice ya hayyu ya Allah rayayye alhayyu shine ad-da'imul baqa wanda yake wanzashe na har abada ma'ana rayayyen da baya mutuwa yace a wannan Allah ce wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Kina ka gane yana mana ma'ana alhayyu shine me allazi la yamut kuma ya Allah ce ka dogara da rayayyen da baya mutuwa duk wanda zaka dogara da shi in ba Allah ba mutuwa yake. Shi yasa ai aka ce at-tawakkulu dogaro nau'un ne min anwa'il ibada nau'i ne daga cikin anwa'ul ibada allati la yastahiquha illa Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya cancanta da wannan nau'in sai Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'ana aqida ce ta musulunci kaka dogara da kowa sai Allah dogaro wajen samun amfani ko kuma a kawo ma don cutarwa da abin da kake nema to ka dogara da Allah wani abu ne kake nema to ka dogara Allah zai baka wani abu kake so Allah yayi mana damuwa ko wani sharri to ka dogara da Allah ne zai ma to shi yasa kaga Allah ce ka dogara da rayayen da baya mutuwa ma'ana sai Allah nuna mana duk wanda zaka dogara da shi in dai ba Allah bane ba to mutuwa yake to yanzu in ka dogara da shi in yi mutu ya za a kenan kenan kaga rayuwarka ta kare amma in ka dogara da Allah Allah baya mutuwa to shi yasa kenan aka ce alhayyu shine rayi wanda yake baya mutuwa shine ad-da'imul baqa wanda wanzashe ne na har abada al-qayyum kuma shine al-mubaligh fil qiyam ala shu'uni khalqi wanda yake makura matuka wajen tsayuwa da sha'anin halittunsa ma'ana wanda yake tsaye da kula da al'amuran halittunsa al-qayyum ma'ana wanda yake kula da al'amuran halittunsa Allah subhanahu wa ta'ala shi yake kula da al'amuran mu duka halittunsa da mutane da tsuntsaye da aljannu da mala'iku kowa Allah yake kula da al'amuransa kuma kowa Allah subhanahu wataala ya tsara mai yadda zai gudanar da rayuwarsa kaga yadda mala'iku suke gudanar da rayuwarsu ba dai bane da mala'iku da aljannu yadda aljannu suke gudanar da rayuwarsu ba dai bane da mu mutane haka kuma mutane ba dai bane da dabbobi ba kowa Allah ya tsara masa yadda zai rayuwarsa kuma Allah subhanahu wataala kowa ya tsara masa yadda zai gudanar da rayuwarsa har zuwa mutuwarsa da abin da zai ci da abin da zai sha da duk wasu ababe to da haka Allah shine al-qayyum ma'ana wanda yake tsaye da al'amuran halittunsa kenan kaga al-hayyu rayi wanda baya mutu al-qayyum wanda yake kula da al'amuran me yake da suna bayin sa to yake ce ya hayyu Allah kai ne al-hayyu kuma kai ne al-qayyum yake ce to bi rahmatika astaghisu da rahmaka ne nake neman agashi astaghisu daga al-istighasa ne talabu al-ghaus shine neman agashi kenan Allah da rahmaka ne nake neman agashi ka kamun dauki a cikin duka al'amuran yake ce aslih li ya Allah aslih li sha'ani sha'ani bi ma'ana hali wa amri Allah ka gyara mani ka inganta mani dukkan al'amuran dukkan sha'ani na dukkan hali na duniya da lahira yake ce kuma wala takilni ai wala tatrukuni ya Allah kada ka barni ila nafsi tarfata ayyin didida kai ka barni da kaina didida kifta ido tarfata ayyin bi ma'ana lahza didida kifta wa ido ana kada ka barni da karan kaina didi da kifta ido ma'ana Allah ya kasance kullun cikin al'amuran saboda Allah ya barka kai da kanka ba abin da zaka yi tsina na makanka to yi ka ce Allah kasance kullun cikin al'amuranka, kullun cikin sha'aninka, kullun cikin halinka, saboda in ya barka da kai da kanka baka ya tsina ma kanka ko bidiri da kifta ido. Kun ga wannan addu'a ce mai muhimmanci wanda idan mutum yana yin ta, to Allah zai kyautata al'amuransa, kuma Allah zai kasance tare da shi a duk inda yake. In kana neman wani abun alheri, Allah zai kasance tare da kai ta yadda zai tabbatar ma da samu wannan alheri. Haka kuma in kana neman tsari daga wani sharri, Allah zai kasance tare da kai ta yadda zai tsare ka daga wannan sharri. Da haka wannan zikiri ne mai muhimmanci. Mun ga manzo Allah koya ma diyarsa Fatima, kuma wanda ya zamanto koyarwa ce ga al'umma gabaki ɗaya. Da haka kenan mu zamanto muna yawan wannan zikiri. Kuma wannan ba laifi bane ba sai azkarusa ba. Hatta a cikin addu'o'inka zaka yi, a cikin sujjada duk lokacin da zaka yi addu'a, ka ringa yawaita wannan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Kuma musamman addu'a ta fi tasiri wajen kana yi kana halarto da ma'anarta. Shi yasa yana da kyau in zaka yi zikiri ko addu'a ya zamanto ka san ma'anarta. Ta yadda kana yi kana halarto da ma'ana a zuciyarka. Kana ya hayyu ya Allah kai ne rayuwar da baka mutuwa, ya qayyum kai ne kake kula da dukkan al'amuran bayi. Sai kace to bi rahmatika astaghis. A ranka kana kojarci cewa Allah da rahamarka nake neman agaji da dauki. Aslihu ni sha'ani kullu. Wani dauki kake neman Allah ba? Sai kace ya inganta al'amuranka gabaki daya, ma'ana dukkan al'amuranka, harkar rayuwarka, harkar karatunka, harkar business ɗinka, harkar aikinka, komai naka, kace Allah ya shigo ya inganta ma wannan abin, ya kyautata mashi. Wala takilni ila nafsi tarfata ayn. Kuma kace ya Allah kada ka barni da kaina daidai da kifta ido, saboda Allah barka da iyawarka da kanka ba abinda zaka yi tsina ma kanka. Zikiri na 15 asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udhu bika min sharri ma fihi wa sharri ma ba'dahu wa idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-layla fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udhu bika min sharri ma fiha wa sharri ma ba'daha. Sai mu karanta asbahana wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وإذا أمسى قال أمسينا wa amsal mulku lillah rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-layla fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udhu bika min sharri ma fiha wa sharri ma ba'daha. Wannan zikiri na 15 an rawaito shi ne daga sahabi Abu Malik Al-Ash'ari radiyallahu anhu. Kale yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ya kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah kasanti iza asbaha, yayin da ya waye gari kale yana cewa, shi wannan sahabi yake cewa manzo Allah yayin da ya waye gari yana cewa asbahana, mun waye gari, wa asbahal mulku lillahi, haka mulki ma ya waye gari yana mai tabbatuwa ga Allah rabbil alamin, ubangijin talikai. A dare da muka waye gari, to mulki na Allah subhanahu wa ta'ala, mulki shi ma haka ya waye gari yana mai tabbatuwa ga Allah, ma'ana mulkin sammai da kasai. Lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma, mulkin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakaninsu duka na Allah ne. Kuma lahu tasarrufu tam al mutlaq, Allah yana da tasarrufi a cikin sammai da kasai a sake babu kai. Yanzu mun kaga ko shugaban kasa ne zaka ga iya mulkin shi, misali shugaban kasar Niger, iya Niger ne, in ya je Nigeria ko Mali ko Burkina bai da meke da suna, ba zai bada umarni ba a can ba, saboda bai a cikin mi, bai a cikin iyakar shi. Kenan wani dan guni ne aka mai limit iya Niger, kuma shi ma mulki yana da wa'adi, in ya shekaru kaza ne shikenan ya kare. Amma shi Allah mulkin shi bai da wa'adi na lokaci, kuma bai da iyaka ta guri, shi ko ina Allah subhanahu wataala shi yake mulka. To shi ne mun waye gari, mulki ma haka ya waye gari yana mai tabbatuwa ga Allah ubangijin talikai. Sai manzo Allah ya ce Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm, ya Allah lalle ni ina roƙonka alkhairin wannan rana, mana yinin da ka waye gari a cikin sa. To yake ce Allah ina roƙonka alkhairin wannan yini, fatahu da budin wannan yini wa nasrahu da kuma nasara da ta yi cikin sa. Malamai wajen shirin wannan suka ce fatahahu ay az-zafaru alal maqsud, ka samu abin da kake buri da fata, ma'anan kace Allah yana roƙonka budin wannan rana, ma'ana Allah ya datar da kai da samu abin da kake buri a wannan rana. Wa nasrahu da nasara da take cikin wannan rana shine an-nusratu alal aduwi, Allah baka nasara da rinjaye da galaba akan makiya. Wa nurahu kuma da hasken wannan yini shine bitawfiqi ilal ilmi wal amal, Allah ma dace da ilimi da aiki da shi, ma'ana duk ilimin da zaka sani a wannan yini Allah ma dacen aiki da shi, to shine hasken wannan yini. Wa barakatahu kuma ina roƙonka albarka wannan yini shine ai bitaysirir rizqil halali tayyib, Allah ya sauƙaƙe maka samun arziki na halali a cikin wannan yini. Wa hudahu kuma da shiriyar wannan yini shine as-sabatu ala mutaba'atil huda wa mukhalafatul hawa, shine Allah ya ma dace da tabbatuwa akan bin shiriya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa mukhalafatul hawa, kuma da saba ma sarranka saboda sarrai shike halaka al'umma. To Allah ya ma dace kada ka zama to mai sarrai da son zuciya, in shiriya ta bayyana a gare ka cewa Allah da manzonsa sun ce ayi to ka bi, in shiriya ta bayyana cewa Allah da manzonsa sun ce a bari ka bari, amma kaka fifita sarranka da son zuciyarka akan bin umarnin Allah da manzonsa ko hannuwa daga abinda manzon Allah da Allah subhanahu wataala suka yi hali, to kago ne ka roki Allah ma dace, saboda mutane diya zaka ga wasu Allah bai musu dace da wannan ba, wani gashi nan abin a fili yake Allah ne ya ce ayi amma bai iya yi, a fili yake manzon Allah ne ya ce ayi bai iya yi, a fili Allah ya haramta amma bai iya haram bai iya nisanta, to yake ce Allah ya shirya, Allah ma dace da shirya wannan yini, ma'ana Allah tabbatar da kai akan bin shirya. To wannan shine abin da mutum zai faɗi idan da sahe ne kenan, asbahana wa asbahal mulku lillahi har zuwa nan. Wa iza amsa, inda marece ne kuma kala, sai manzo Allah ce amsayna, mun shigo marece, mun shigo yammaci, wa amsal mulku lillahi rabbil alamin, haka mulki ma ya shiga marece ya shiga yammaci, shi yana mai tafatuwa ga Allah subhanahu wataala, ana a kullun sahe da marece mulki yana mai tafatuwa ga Allah. Sai ka ce allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-laila, kaga inda sahe ne zaka ce khaira hadhihi al-yawm, alkhairun wannan yini. To in kuma da marece ne sai ka ce khaira hadhihi al-laila, Allah yana roƙonka alkhairun wannan dare, fataha budin da yake cikin wannan dare, wa nasraha da nasara da take cikin sa, wa nuraha da hasken da yake cikin sa, wa barakataha da albarka da yake cikin sa, wa hudaha da shirye da take cikin sa, wa uzubika min sharri ma fiha, kuma ina neman tsaranka daga dukkan sharrin da yake cikin wannan dare, wa sharri ma ba'daha da sharrin ma da zai biyo bayan wannan dare. Kenan a wajen nasahi mun mance bamu ce ba uzubika min sharri ma fihi, kuma Allah yana neman tsaranka daga sharrin da yake cikin wannan yini, wa sharri ma ba'dahu da sharrin da yake bayan wannan yini. Idan Allah ka wani addu'a komai ya shigo ciki, in ka waye gari kace Allah ina roƙonka alkhairin wannan rana, budin sa, nasarar sa, hasken sa, albarkar sa, shiriyar sa, kuma kace kuma kana neman tsaron Allah daga dukkan sharrin da yake cikin wannan yini da ma sharrin da zai biyo bayan wannan yini, kaga komai ya shiga, duk wani alheri yana cikin nan, duk wani shari yana ciki. To kaga shigo dan adam dama a cikin abu biyu ne, tsakanin alkhairi ne da shari a rayuwarka, ko abin alheri ya same ka ko shari, to yake ce Allah duk abin alheri ka tabbatar mini, duk abin shari ka tsare. Kuma haka da marece ma sai ka hodi, sai ka ce ya Allah ina roƙonka dukkan alkhairin da ke cikin wannan dare, budin sa, nasarar sa, hasken sa, albarkar sa, shiriyar sa, kuma yake ce duk sharrin da ke cikin wannan dare Allah ka tsare ni, da sharrin ma da zai biyo bayan wannan dare. Kaga wannan shine ake so kullum mutum a sahiya da marece ka ringa karanta wannan, tun kana karanta wannan duk alherin Allah zai datar da kai, dukkan shari Allah zai tsare ka, ya ayata kulla ma abubuwa iri-iri ma kai baka sani ba, saboda albarkacin ka wannan addu'a duka Allah ya tsare ka, tunda manzo Allah ne ba mu labari as-sadiqu al-masduq allazi la yadiqu anil hawa, mai gaskiya abin gaskata wanda baya faɗin magana da sirri, tunda manzo Allah faɗi haka ne, in dai kai da yaqini da gaskiya to Allah subhanahu wataala zai tabbatar ma. Wannan shine zikiri na 15, za mu tsaya akan zikiri na 16. Subhana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Mu karanta subhana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما wa ma kana minal mushrikin. Wannan zikiri na 16 shi kuma an rubuto shi ne daga sahabi Abdurrahman ibn Abi Abza radiyallahu anhu. Allah ya kara masa yarda. Yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance, idza asbaha qala, idan manzo Allah ya waye gari yana cewa asbahana ala fitratil islam, mun waye gari akan fitra ta addinin musulunci. Fitratil islam bi ma'ana ai dinil islam, mun waye gari akan addinin musulunci, alhaqqu na gaskiya. Kina ka ce fitra shine ana ne alkhilqatu ma'ana halitta, asalin halitta bawa Allah halitta shine akan addinin musulunci. Shi yasa Allah yana cewa fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamuna. Wannan a cikin suratul rum ayat 30. Kaga Allah ya ce ka tsayu, aqim wajhaka, ka tsaye da huskarka, lid-dini hanifa, akan addini wanda yake mai kakki, wanda ya kauce mami dukkan wani abu wanda yake ba na daidai ba. Aka ce hanif shine ai ma'ilan ila dinil mustaqim, wanda ya karkata zuwa addini mai kakki. Kenan ka tsaye da huskarka akan addini wanda yake mai kakki, addinin tauhidi. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, addinin tauhidi shine halitta da Allah ya halitta bayi akan sa. To kaga shi ne ka ce wa ala fitratil islam, kenan Allah ka tabbatar da ni akan mi addinin musulunci. Wa ala kalimatil ikhlas, kuma Allah ka tabbatar da ni akan kalimatil ikhlas. Kalimatil ikhlas shine kalimatu shahada, shine ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma'ana kana roƙon Allah tabbatar da kai akan kalmar ikhlas, ma'ana kalmar shahada shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah, kuma lalle annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon sa ne, bawan Allah ne mai kira suna alaka da take tsakanin shi da Allah bawan sa ne, wa rasuluhu manzon sa ne, shi kuma alaka da take tsakanin shi da shi da al'umma sa mu kenan. In ka kalli manzon Allah, alaka da take tsakanin shi da Allah bawan sa ne. Shi yasa zaka ga Qur'ani a gurare diya Allah in ya tashi saki misali alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba, godiya da dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda ya saukarwa bawan sa littahi. Tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi, kaga nan ma aka ce ala abdihi. Haka wani waje zaka ji Allah subhanahu wataala ya ce alaysa Allahu bikafin abduhu, haka wani waje kaji Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi, yana alaka da take tsakanin manzon Allah da Allah bawan sa ne. Dan haka manzon Allah biya siffanta da wata siffa daga cikin siffofin Allah. Shi yasa ai kaga akwai wata baiwa da take raira waka a gidan manzon Allah, tace wa fina nabiyyun ya'lam ma fil gadi, manzon Allah ya tsira ta. Wannan haƙi ne na Allah, tace a cikin mu akwai annaban da yasa abin da zai faru gobe. Shi kuma kaga Allah ya ce wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan, babu ran da ta san abin da za ka yi ta kawo gobe, saboda yana daga cikin gaibin da Allah ne kadai yake banta da shi. To kuma mu kuma manzo Allah alaka take tsakanin da shi manzon mu ne. To shi yasa za ku ga mafi yawanci za ka ga an ce Abdullahi wa rasuli, manzo Allah bawan Allah ne, manzon sa ne, bawan Allah ne alaka take tsakanin shi da Allah, manzo Allah ne alaka take tsakanin shi da mu, Allah ya turo shi ne zuwa gare mu. Dama me manzo dan aiki shi ne, kin da manzo kenan, dan aiki ne zuwa gare mu ya isa mana da sabon Allah subhanahu wataala. To shi ne kenan kalmar shahada, kenan Allah ka tabbatar da ni akan kalmar shahada in sai akan ta har zuwa mutuwa na shi, akan mi babu abin bauta da gaskiya sai Allah, duk wani abu na bauta in takaita da shi akan Allah subhanahu wataala. Kuma in yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon sa ne, Allah ya turo mana domin mi koyi da shi, mu koyi addini a wajensa. To a karkashin haka, yarda da manzon Allah a matsayin manzon Allah ne, dole ka cika abu hudu: atu fi ma amara, duk abin da ya umarni ga mushi biyayya, wa tasdiqu fi ma akhbara, ka gaskata shi cikin abin da ya bada labari, duk labarin da manzon Allah ya bada in ya tabbata cikin hadisi ingantacce, kaka samu tababa ko shakku ko dud daga cikin, to anya ku zai yi misali manzon Allah ya bada labari ana ma mutum azaba a kabari, ana mai ni'ima a kabari, in ya cancanta a mai ni'ima, misali aka ma tambayoyin kabari, man rabbuka ma dinuka man nabiyyu, in ka bada amsa za a ma ni'ima a ciki, kamar da ya tabbata hadisin Al-Barra'u bin Azib yana cikin Abu Dawuda cewa idan mutum ya amsa tambayoyin wannan kabarin za a mai ni'ima a cikin kabarin sa, a bude mai kabarin sa, madda basar iya ganin sa, kuma za a kawo mai abinci da shimuda daga gidan aljanna, Allah zai karama shi tun a cikin kabari, kuma a nuna mai masaukin sa tun daga kabari a cikin aljanna. in kuma aka ma mutun tambaya bai amsa ba za a matsi kabarin nasa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a bude mai gidansa na wuta yana gani kuma za a ringa koro masa hayaki da tarrun wuta tun daga cikin kabarin nasa ana mai azaba da shi na wuta to kaga wannan manzo Allah ba da labari kuma ya tabbata to kaga zan gani an ce manzo Allah ba da labari in kuka je binne mamaci kaga irin inda ake sashe kace to yanzu anan ya za a yi mala'iku har su shigo nan wannan dan sukurkin wannan dan cikin dakin da ake sashi ya za a yi su shigo har su tada shi ya zauna saboda an shigo ta duniya ce da kenan duk labarin da manzo Allah ba da ya wuce hankali musamman abin da ya shafi al'amari na lahira da kabari abu ne na gaibi babu wanda ya sani da yake wata duniya ce daban kamar duniyar mawarki ce misali ko ne a cikin yana mafarki zaka tashi kace kai mawarki jiya ka je London ko ka je Paris ko ka je Saudiya ko ka ga kanka ka an nada ka ka zama sarake ko shugaban kasa ko ka zama miliyardiyar kuma ka tashi baka da ko sisi baka da rawanin komi kuma kan babu labari sai mai yarda amma mun shiga cikin mawarkin naka amma kuma kai da kai mawarkin ka tabbata kai to haka shi ma lamarin abin da yake cikin kabari wanda ya je cikin kabarin shine kadai zai shiga wannan amma kai yanzu baka sani ba to sai aka baka labari ma'ana dai ka gaskata abin da manzo Allah ya bada labari haka kuma wajtinabu mana an wazaja ka nisanci duk abin da manzo Allah ya tsawa ya hana duk abin da manzo Allah ya ce kada ayi to kada kuskura kai na hudu wa Allah yubadullahu illa bimashara kada ka sake gabata ma Allah sai da abin da manzo Allah ya shar'anta saboda me yasa Allah ya turo shi dan ya koya ma mutane da za su gabata ma Allah shi yasa ya ce ma ataakum ar-rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu yace kuma bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas Allah turo mama ya sako manzo Allah al-Qur'ani ne domin ya bayyana wa mutane addini kuma yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ya ishe kyakkyawan abun koyi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duk abin da zaka yi da sunan addini kama daga tsarki arwalla sallah azumi aikin haji komi ya zamanto ka tambaya manzo Allah kuma duka malamai su rubuta littafi akan yadda manzo Allah ya akwai babban malami da ake ce mai Ibn al-Qayyim ya rubuta Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad mujalladi biyar ne duk wani abu na manzo Allah ya kawo yadda manzo Allah yake cin abinci yadda yake kiyamul layl yadda yake sallah azumi komi takalmi yadda yake sa takalmi yadda yake sa zobi komi na ibada haidai bayani to kaga komi manzo Allah ya mana bayani abin da ya rage mana ko mu je mu koya kuma mu tabbaka wannan shine wa ala kalimatul ikhlas Allah ka tabbatar da ni akan kalmar ikhlas sai kace kuma wa ala millati abina ibrahima Allah ka tabbatar da mu akan tafarkin baban mu annabi ibrahim hanifan wanda ya karkata zuwa ga addini na gaskiya shine addinin kada da Allah da bauta musliman wanda ya mai kauyen shi zuwa ga Allah wa makana minal mushrikin kuma da dai annabi ibrahim bai zamanto cikin mushrikai ba da maraice kuma sai kace amsayina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin kenan bambance inda sai ne kalma asbahana zaka ce shine bambance inda maraice ne kuma amsayina in yaso duka rago ɗaya wannan yazo a cikin sahihul jami na imam albani hadisi mai lamba 1674 daga kenan wannan shine zikiri na 16 a cikin azkaru sabai wal musa kuma insha Allah wannan zamu tsaya fata abinda muka faɗa na daidai Allah ya sa mu tare da Allah da a ciki kuskure kuma da tuntuban har shi Allah subhanahu wataala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh